kisar abin da ya faru a lokacin da aka kashe sayyidina Umar radiyallahu an
na ba Usman ne ina
zo saboda haka bai kashe sayyidina bai kashe Ubaydullah ibn Umar ba da ya kashe Hurmuzan mun ji abin da ya faru wajen kashe sayyidina Umar ana tunanin akwai hannun shi Hurmuzan a ciki kamar yanda Abu Lu'lu'a yana ciki da kuma ainihin wato mutum na uku wanda duk su biyun shi Ubaydullah ya kashe su ko to kusan da kuma yar gidan Abu Lu'lu'a wadda ana ganin tana da'awar ita mata musulunta duk waɗannan ya kashe su saboda fansar mahaifinsa da ya dauka akan su to shi ma mun tattauna game da me yasa sayyidina Uthman bai kashe Ubaydullah ba dan ya zamanto yayi kisasi na abinda yayi na kashe ainihin wato Hurmuzan to mun karanta wato gaba ta farko cewa Hurmuzan ya hada kai da Abu Lu'lu'a wajen kashe sayyidina Umar kamar yanda Abdurrahman dan Abi Bakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya ba da labarin cewa ya gansu suna meeting yana zuwa ba su san da zuwan sa ba ma suka wato razana suka tashi lokacin da suka tashi yace ya ga wannan wato tafkekiyar wuka mai harshe biyu ta fado a tsakanin su har ma yayi bayani yace aje a duba wannan wukar in tana da sifa kaza da kaza da kaza to ita ce wannan wukar da ya gani a tattare da su lokacin da suke meeting kuma da aka je aka tabbatar ita ce da kaga kenan idan ya tabbata da shi aka hada kai wajen kashe sayyidina Umar kaga ya cancanci kisa shi ma fuska ta farko kenan fuska ta biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe Usama ibn Zaid ba lokacin da yayi tawili a zamanin sa wajen kashe wani mutum da yake kashe musulmi in an taho kansa shi kuma sai ya kalma shahada a ƙarshe sai Abdullah wato Zaid abinan Usama ibn Zaid ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya ce ai a baki ne bata je zuci ba ya ce ka tsaga zuciyarsa ka gani a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah mutun ya ce la ilaha illallah ka ce ƙarya yake halla shakakta sadara ka tsaga kirjinsa ka gani cewa kalmar shahada da yayi daga baki ne bata je zuci ba har Usama to yake cewa nayi burin ina ma a ranar na musulunta ban musulunta ba kafin lokacin to kaga shi ma anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsayar da haddi ga Usama ba kaga kusan laifin ko kuma kusan abin da ya faru na Usama daidai ne da na Ubaydullah wannan shi ma yana daga cikin irin abin da yasa sayyidina Uthman bai tsayar da haddi ga Ubaydullah ibn Umar ba li'annahu kana muta'awwilan domin shi ma yayi tawili cewa ai ga Usama ibn Zaid haka ta ta faruwa akan sa annabi kuma fada yayi masa kawai bai kashe shi ba وعنم كذا يالوك تيجي منكو قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث قيل إن الهرمزان لم يكن له ولي قولي نأوككما قوس أوكتي نأوكو دعاك يشيني أنتي شي هرمزان لنن لم يكن له ولي باشيد مجقنشي باشيد ولي دذي جقنشي جننسا أكوي أولياء الدم إن أنكش متنتو أكوي وليا متند داس دنجا بيبيا جننسا حرسسون قواتي حكين تنوانسو تشيه هرمزان لم يكن له وليا باشد مجب انتند زي بيبيا جننسا إتاكم قائدة شيني والمقتول الذي لا ولي له دكا واندا أكاكش واندا باسان دكا اندكا وباسان تنوانسا وباسان تنسا وباسان بابانسا وباسان وانو وليا سبا كما قاش أنكش شي to a kaida shine as-sultanu wa wato as-sulta waliyu wa waliyuhu as-sultan wal maqtulu alladhi la waliya lahu waliyuhu sultan wanda aka kashe wanda ba shi da waliyin da zai bibiye jinin sa to sarki ko alkali ko gwamna ko shugaba shine wanda zai zama waliyin sa shi zai jibunci al'amarin sa fatanazala anil katili waye kuma shugaba a lokacin sayyidina Uthman ne shi kuma sai ya sauka daga kan hukuncin kisa tunda yanzu an ce Hurmuzan ba shi da wali, yanzu shugaba shi ne waliyinsa, kuma auliya uddami wanda aka kashe musu dan uwa in suka ce sun yafe akwai mai wata magana? Na'am. To shi yanzu Hurmuzan ba shi da waliyan da za su bi jininsa, kuma an ce wanda ba shi da wali shugaba shi ne waliyinsa. To idan shugaban ya yafe daga zubar da jinin akwai laifi a ciki? To shi ne tanazala, sai Sayyidina Uthman ya sauka daga kan hukuncin kisa ya yafe ya kyale Hurmuzan. Ina fata an gane. Kaga in ka duba ta wannan fuskar ma Hurmuzan, wato Sayyidina Uthman ba wani laifi da ya yi anan, har da za a tuhume shi da wannan, har kuma a far masa a kashe shi. Kila an ce innal Hurmuzan lam yakul lahu kila kai inna lahu waladan, an ce yana da ɗa, yuqalu lahu Qamazban, ana kiran ɗan nasa Al-Qamazban, wa annahu tanazala an dami Ubaydillah ibn Umar, kuma shine ya janye daga zubar da jinin Ubaydillah ibn Umar. Ku kalli wannan matsala guda biyu, idan Hurmuzan ba shi da wali, waye zai zama waliyinsa? Shugaba. Waye shugaba a lokacin? To waliyin waliyud dam, wanda yake waliyin jini, wanda aka kashe masa wani nasa, yana da damar ya yafe ko ba shi da damar ya yafe? To sai Sayyidina Uthman a matsayinsa na shugaba sai ya yafe. Daya kenan. Idan kuma an ce a'a yana da da, an gano Hurmuzan yana da da, duk dai ba ta ɓaci ba, sunan ɗan ma Qamazban. To shi Qamazban shi ya ce jinin babansa ya yafe? Na ba ta gane. Da ya ce ya yafe jinin babansa, Sayyidina Uthman ya ce to dama kai ne a haƙu da ka bi jinin mahaifinka, tunda ka ce ka yafe ba wata magana. Wannan ya sa Sayyidina Uthman bai kashe Ubaydullah ba. Na ba ta gane. Al-maqadhu thani ashar, ka koma cikin ainihin wato kissar tanazala a Qamazban an katil Ubaydillah fi tarihi Tabari, a cikin tarihi Tabari mujalladi na 3 shafi na 305, walakinnaha min tariqi Sayf bin Umar al-Kazzab, sai dai cewa yana da ɗa sunansa Qamazban, dan ma har ya yafe jinin babansa. Wannan kissa ce wadda ruwaya ce da ta zo cikin tarihi Tabari, kuma ta hanyar Sayf bin Umar, shi kuma mun san makareci ne, ba a karɓar ruwayarsa. Al-maqadhu thani ashar, sai tuhuma ta 12 da aka yi wa Sayyidina Uthman. Zada al-adhan ath-thani yawm al-jum'a, sun ce ya ƙara kiran sallah na biyu ranar Juma'a. Kiran sallah ɗaya ne, amma shi yazo ya ƙara guda ɗaya. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin min ba'di, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi riko da sunnata, ku kuma yi riko da sunnonin khalifofi na shiryayyu waɗanda za su zo bayana. Wannan hadisi ne sahihi, Imam Abi Dawud a cikin sunan ɗinsa ya ruwaito shi kitabu sunna, babu fi luzumi sunna, hadisi na 4607. Haka sunan Tirmidhi, Abu Isa shi ma ya ruwaito shi a cikin kitabul ilm, babu ma jaa fil akhd bis sunna, hadithi na 2676. Wa hadhihi ziyada, wannan ƙarin kuma da aka samu na kiran sallah na biyu, ƙari ne min sunnatil khulafa'ir rashidin, daga sunnar khulafa'ur rashidin. Sunnar wa aka ce a yi riko da ita? Alaikum bi sunnati wa sunnati man, Sayyidina Uthman yana cikin khulafa'ur rashidin ko baya ciki? To wannan ƙarin kiran sallah na biyu ƙari ne na ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin, kuma an ce su ma a riko da sunnarsu. Wala shakka ko shakka babu anna Uthman min al-khulafa'ir rashidin, Sayyidina Uthman yana cikin khulafa'ur rashidin. Wa ra'a maslahatan, sai ya ga wata maslaha fi an yuzada hadha al-azan, akan a ƙara wannan kiran sallah, li tanbihin nas, saboda faɗakar da mutane an qurbi waqtis salati, game da kusantowar lokacin sallar salatul juma'a, kusantowar lokacin sallar juma'a. Ba'ada an tas'ada ruq'atul madina, bayan ainihin wato garin Madina ya ƙara fadada, da mutane yan kadan ne in aka yi kiran sallah garin bai yi yawa ba, amma yanzu an yanka sababbin fulotai, garin ya ƙara fadi, ya ƙara yawa. to wannan yasa in an yi kiran sallah wani wasu ba sa ji to sai sayyidina Uthman yace a dinga kiran sallar farko wanda mutane za su san cewa wannan kiran sallar su je su fara shiryawa wanda zai wanka ya je wanka domin kafin kiran sallah na biyu da za a tada sallah fajtahada fi hadha wannan yasa sayyidina Uthman yayi ijtihadi akan haka wa wafaqahu jami'us sahaba kuma dukkan sahabbai suka wafaka masa babu wanda ya saba wa sayyidina Uthman akan haka me yasa ka kara yace saboda yanzu jama'a ta yi yawa kiran sallar na farko da yawa mutane ba sa ji to in aka yi na daya wasu za su ji kila na biyun kuma tunda gari ya kara yawa da haka sahabbai suka ga wannan karin da sayyidina Uthman yazo da shi na karin ina kiran sallah na biyu yayi wastamarra al'amalu bihi kuma aka ci gaba da aiki da wannan kiran sallah na biyu din lam yukhalifu ahadun babu wanda ya saba wa sayyidina Uthman hatta fi zaman aliyin har zamanin sayyidina Ali inda shi ana ganin kuskure yayi to da sayyidina Ali yazo sai ya ce ba za a dinga kiran sallah na biyu ba kiran sallah biyu ba dai za a dinga yi amma sai sayyidina Ali yazo shi ma ya ci gaba da aikin da sayyidina Uthman yayi domin shi a wajen sa aiki ne mai kyau ba wani muni a cikin sa wa zamanin Muawiyata haka al'amarin ya ci gaba da tafiya a zamanin Muawiya wa zamanin Bani Umayya kai har sarakunan Bani Umayya gaba ɗayan su suka gama mulki suka kare al'amarin haka yake kiran sallah ranar Juma'a guda biyu ake yi da wannan na farkon da kuma na biyu wa Bani Abbas in an ce to a daular Umayya ce ai duk daular ta shi sayyidina Uthman ce to da daular Abbasiya ta dawo ita ma ta karbi mulki to ita ma haka al'amarin ya ci gaba da gudana kiran sallah ranar Juma'a sau biyu ake yi wa ila yaumina hadha har yau din nan da muke magana lam yukhalifu ahadun min almuslimina babu wani cikin musulmi na kware da ya saba sayyidina Uthman akan haka amma su duk ga manyan sahabbai suna nan sayyidina Uthman yake yin hakan kuma ake wannan karin kuma ana kiran sallah a haka amma su suka ce wannan ita ma tuhuma ce ya kara kiran sallah na biyu wanda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ɗaya ne fa hiya sunnatun bi ijma'il muslimina kaga kana iya cewa wannan kiran sallar na biyu da sayyidina Uthman ya kara sunna ce ainihin wato da ijma'in musulmi gaba daya thumma sannan bugu da kari huwa lahu aslun fi shar'i kiran sallar nan abu ne da yana da asali a shari'a wa huwa al-adhan al-awwal shine asalin sa shine kiran sallah na farko fil fajri wato a sallar asuba fala'alla Uthman qasa hadha al-adhan alayhi watakila sayyidina Uthman yayi qiyasun wannan kiran sallar na biyu da ya kara a ranar Juma'a da kiran sallar da ake yi na asuba na fata an gane al-maqad al-13 sai kuma tuhuma ta 13 wanda ina ganin ita ce tuhumar su ta karshe wanda wa'annan tuhumar su suka ba su dama suka dogara da su wajen afkawa sayyidina Uthman radiyallahu anhu da kashe shi ainihin wato Allah ya kara masa yadda tuhuma ta 13 raddal hakama wa qannafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sun ce akwai wani da ake kiransa al-hakam sayyidina Uthman ya dawo da shi garin Madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi da aka wannan ita ma tuhuma ce wannan shi ma zargi ne dan me yasa annabi zai kori mutun sayyidina Uthman ya dawo da shi to shin ya tabbata annabi ya kori wannan mutun ko kuma labarin kanzan kurege ne malam a karan farko ya ce wa hadhihi alfirya wannan labarin kanzan kurege yuraddu alaihi za a mayan masa da martani shi wannan labarin min thalathati awjuhin ta fuskoki uku awwalan fuska ta farko annaha lam tathbut ruwayat bata tabbata ba wala tu'rafu bi sanadin sahihin ba a san wannan ruwayar ta cewa sayyidina Uthman ya kori al-hakam bayan annabi ya kori annabi sayyidina Uthman ya dawo da al-hakam bayan annabi ya kore shi ba a san isnadi ingantacce na wannan ruwaya ba faniyan fuska ta biyu al-hakam kana min muslimatil fath shi al-hakam din nan yana daga cikin wa'anda suka musulunta ranar da aka yi fato makka wa kana min at-tulaqa yana cikin wa'anda annabi ya kalle su yace izhabu wa antum at-tulaqa bayan an tattaro su an kawo su gaban annabi yace me kuke tsammanin zan muku suka ce kai dan uwa ne mai karamci kuma kai akwai ka da afuwa akwai ka da karamci akwai ka da kirki kaza kaza yace izhabu wa antum at-tulaqa yace to ku je an sake ku to waɗanda annabi aka kawo su din nan bayan an yi fatuhu makka annabi yace su je an sake su har da al-hakam din nan wa at-tulaqa su ko waɗannan waɗanda annabi yace su je an kyale su an sake su maskanuhum makka a makka suka zauna ma'ana mazauna makka ne ba madina suka yi rayuwarsu ba mazauna makka ne walam ya'ishu fil madinati kwata kwata ba su rayu a madina ba fa kayfa yanfihi annabi sallallahu alaihi wasallam min al madinati wa huwa laysa min ahliha aslan ya za a ce annabi ya kore shi daga garin madina bayan shi ba dan madina bane tun asali kaji wata mas'ala wato wata amsa wajihiya ko shi al-hakam din nan yana cikin waɗanda suke mazauna makka ne kuma bai ma musulunta ba sai ran lokacin da aka yi fatuwa makka su ne wayanda annabi ya ce ku tafi an sake ku da aka yayi rayuwarsa ne a makka to yaushe annabi ya kore shi a madina bayan baya madina ma shi a makka yake shi al-hakam din nan ina fata an gane al-thalithan fuska ta uku annafiyul ma'lum ka kaddara ma mu dauka kissa ta tabbata an fahimta mu dauka sayyidina Uthman annabi ya kore shi ya kore al-hakam ya dawo da shi sai ce annafiyul ma'lum ai mu kora wanda muka sani fi shari'atina a cikin wannan shari'a ta mu ta musulunci kaji an ce an kore mutun daga gari to korar aqsahu maqratta sanatun shekara guda ce kuma wanda ake wannan korar lizani ghairil muhsan mazinaci wanda bai taba aure ba mazinacin da bai taba aure ba shine bayan an mabulala aka ce kuma tagharibu amin a bakuntar da shi daga gari tsawon shekara guda ina fata an gane walam yu'lam fi shar'illahi tabaraka wa ta'ala ba a san wannan hukunci ba a shari'ar Allah madaukakin sarki annahu naka nafayan cewa akwai wata kora madal hayati tsawon rayuwar mutum a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an koran mutum a ce haihata an kore shi tsawon rayuwarsa ballanta da yanzu sayyidina Uthman yayi laifi dan ya dawo da al-hakam din wa ayyu dhanbin hadha alladhi yastahiqu bihi insan wannan wani irin laifi ne wanda mutum za a ce saboda wannan laifin ya cancanci an yumfa a kore shi madal hayati tsawon rayuwarsa fannafiyu ita fa koran mutum a ce an kori mutum daga gari uqubatun wata uquba ce ta'ziriya ta jan kunne min al-hakim da alkali yake yi falau faradna da ma mun yadda cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan nafahu muqaddara ma annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske ya kori al-hakam wastamarra manfiyan kuma ya ci gaba da zama korarre fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma fi khilafati abi bakrin ya ci gaba da gudun hijira ya ci gaba da wato zama korarre a khalifancin sayyidina abubakar wa umar sannan ya ci gaba da zama korarre a khalifancin sayyidina umar thumma a'adahu usmanu ba'da kam sannan sayyidina usman ya dawo da shi bayan shekara nawa kenan ba'da akthara min 15 sana bayan shekara 15 fa kenan أين البعث هنا؟ أين البعث؟ أين البعث هنا؟ نعم؟ أبعين بامو نعم فاتنغاني هذا إن صحت وأنم فإما كسة تا إنغانتا وهي لم تصحت وكما ما بتا إنغانتا نعم فاتنغاني in ta inganta ne za a bi wannan dogon bayanin dan a fito da hakikanin in korar ta tabbata to ga fahimta mai kyau ina fata an gane amma kissan ma bata tabbata ba thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila shafa'ata Uthman fi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh sannan ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi beli ya karbi wato ceto da sayyidina Uthman yayi wa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wa kana qadirtadda yayi ridda shi wannan Abdullah ibn Abi Sarh din wala shakka ko shakka babu wala shakka anna al-hakama lam ya'ti bi jirmin a'zama min hadha sayyidina Uthman ya nema wa Abdullah bin Sa'd bin Abi Sar al-Farmar annabi ya sake karbar sa bayan shi ridda ma yayi bar addini da ya dawo sayyidina Uthman ya sa baki kuma annabi ya karbe shi ko shakka babu anna al-hakama shi wannan al-hakam din da ake cewa annabi ya kore shi lam ya'ti bi jirmin ba fa wani laifi ya aikata ba a azama wanda yafi girma min hadha daga irin laifin da Abdullah bin Sa'd bin Abi Sar ya aikata fa kaifa yusamihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhaka wala yusamihu hadha ya annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya zai yi afwa ga wanda shi laifin sa ridda ma ya bar addinin ya dawo annabi ya karbe shi to ya kuma annabi ba zai yi afwa ga wanda laifin sa bata kai ta ridda ba a ce ya kore shi hayata kwata kwata in ya tabbata cewa annabin ya kore shi ballantana labarin an kore al-hakam ma bai tabbata ba a kaga kenan tuhuma ce wanda aka gina ta akan ƙarya fa hadhihi hiya al-ma'akhidhu ala Uthman mala yace waɗannan sune zarge-zarge da tuhuma-tuhuman da ƴan ta'adda ƴan tawaye suka rike wajen afka wa sayyidina Uthman wa yumkinu taqsimuha hasba al-jadwal al-tali mala yace zamu iya kasa wannan ainihin wato tuhuma-tuhume gwargwadon wannan timetable din mai zuwa gwargwadon wannan jadawalin mai zuwa umurun makadhuba akwai al'amura cikin tuhuma-tuhuman nan guda 13 akwai al'amuran da ƙarya ne kamar tuhuma ta biyu da ta uku da ta biyar da ta 13 wannan duk ƙarya ne abin diddi suka zargi sayyidina Uthman a tuhuma ta biyu tuhuma ta uku ta biyar ta 13 duk ƙarya ne ba ai abun ba an gane wannan mahasin sai kuma wasu abubuwa na kirki da sayyidina Uthman yayi su kuma suka fassara su ta mummunar ainihin wato da mummunar fassara kamar tuhumar su ta hudu da ta takwas da ta 10 abun a jinjina wa sayyidina Uthman ne a yaba masa saboda waɗannan abubuwa ne na gari da ya aikata amma sai kuma suka biyo su da tuhuma ijtihadun akwai kuma matsalolin da suka tuhumi sayyidina Uthman shi kuma sayyidina Uthman ijtihadi yayi shi kuma ka'idar musulunci duk wanda ya ijtihadi yayi daidai yana da lada nawa biyu idan yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada nawa yana da lada daya kamata yayi a ce koda yayi kuskure a ijtihadin sa to ya samu lada nawa daya ba ma zargi ba lada ma ya samu kamar tuhuma ta daya ta shida ta bakwai ta 11 da ta 12 waɗannan duk gaba ɗayan su ijtihadi sayyidina Uthman yayi kuma ijtihadi in mutun yayi shi da kyakkyawan niyya to in yayi daidai yana da lada biyu in yayi kuskure yana da lada daya akhta'un maghfura bal maghmura bal maghfura sai kuma wasu al'amura waɗanda su kuma kurakurai ne kuskure ne maghmura bal maghfura wanda an natsar da su kai kana iya cewa ma an gafarta su shine tuhuma ta tara ina fata an gane ita kadai ce wanda za a iya cewa kuskure sayyidina Uthman yayi kuma an gafarta masa wace tuhuma kenan na'am yawa guduwa da yakin Uhud an fahimta bai ata ridwan ai ba kuskure ba na fata an gane a inda ya kuskure a guduwa da ya yakin ina kuma Allah ya yafe masa kun ji yanda malam ya kasa jadawalin ya ce to ka ji wannan tuhuma-tuhuma ga yanda suke al-mabahathu sadis sai mabahathi na shida maqtalu Uthman ibn Affan radiyallahu an kashe sayyidina Uthman radiyallahu an ba'da an uthira hadhihi al-umur ala Uthman bayan an tayar da waɗannan al'amura a kan sayyidina Uthman kharaja unasun min ahli al-basara sai wasu mutane daga garin basara suka fito wa unasun min ahli al-kufa da wasu mutanen ƴan ƙasar kufa wa unasun min ahli misra da wasu daga ƙasar misra ila al-madinati duk sai suka yo tururuwa suka fito zuwa madina fi sanatil khamisah a shekara الخامسة والثلاثين شكرة تلاتين دبير من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دك هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهرون أنهم يريدون الحج سك بينا وتسك نونة شواسو سنفتون سنة نفن أيكين حج da wannan suka bayyana wato abin da ya bayyana daga gare su sun fito ne domin zuwa aikin haji wa qad abdanu al khuruj ala usman sai suka boye niyyar su ta fitowar da suka yi dan tawaye ga sayyidina usman ma'ana tunda zahirin su sai suka nuna kaman ga sunan tawaga ce ta alhazai sun fito domin zuwa aikin haji amma a batinin su sun boye cewa zuwa suka yi garin madina dan su yi tawaye ga sayyidina usman رضي الله عنه وارضى واختلف ان يسباني في اعدادهم game da adadin su su nawa ne wadannan yan tawaye da suka zo suka kashe sayyidina Uthman su nawa ne faqila innahum alfan min ahli misra wa alfan min ahli al-kufa wa alfan min ahli al-basra wani kaulin aka ce mutun 2000 ne daga misra 2000 daga kufa 2000 daga basra dubu nawa kenan وقيل وان قولن كما كتي ان الكل الفاني دكان ننسو غبا ديه بس وچه دبو بيو با دنا اينين واتو مصر دنا كوفا دنا بصرا دن دك غبا ديه انك كرغ يونسو دبو بيو ني وقيل غير ذلك وان قولن كما انفت وان عدد دبا وانن با وليس هناك احصائية دقيقة باب وان لسافي ندبن ددجي اكان حكا ma'ana babu wani lissafi da aka yi na kididdige yawan su babu ana dai ganin wani kaulin sun kai 6000 wani kaulin kuma ana ganin ba su wuce 2000 ba walakinnahum la yaqilluna an 2000 sai dai an tabbatar da ba su gaza 2000 ba sannan wala yaziduna an 6000 ba za kuma su wuce 6000 ba bi ayi hali min al ahwal akon irin hali adadinsu ba za su gaza 2000 ba in kuma yawa ne ba za su wuce 6000 ba dakhalu madinata rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun shigo madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ulaikal qaumu min fursani qabailihim kuma wayannan mutane suna daga cikin mayaka jarumai na kabilunsu ma'ana kamar selecting akai sai da aka zabi wayanda suke gwaraza ko kuma ainihin wato sojojin yaki a kowace kabila aka zabo wayannan aka turo su ja'u li'azl Uthman sun zo garin Madina ne da niyyar su tube sayyidina Uthman daga khalifanci imma bit tahdid wa imma bil quwa ko dai da barazana in ya tsorata ya sauka shikenan wa imma bil quwa ko kuma da karfi wannan shine niyyar su ta shigowa garin Madina idan ya tsorata to barazanar da suka yi ta wadatar kawai ya sauka shikenan in bai tsorata ba to za su yake shi da karfi su kuma sauke shi wa hasaru baita Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala an suka kuma cewaye gidan sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala an fi awakhir dhulqa'dah a ƙarshe ƙarshen watan dhulqa'dah wa amaruhu an yakhla'a nafsahu min al-khilafa suka umarce shi da ya sauke kansa daga khalifanci kawai abinda suke nema kenan ya sanar cewa yanzu ya sauka daga khalifanci wastamarra al-hisaru ila al-18 min dhil-hijja wato suka ci gaba da tsare shi har zuwa 18 ga watan dhul-hijja tun daga ƙarshe-ƙarshen watan Zulhijja har zuwa wato 18 ga watan Zulhijja suna kewaye da gidan sayyidina Uthman sun hana shi fitowa wa huwa yawmu maqtali Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala an wannan kuma 18 ga watan Zulhijja ita ce ranar da aka kashe sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala an wa qila inna al-hisara istamarra 40 yawma wani kaulin an ce wannan tsare shin da suka yi an sun dauki kwana 40 suna tsare da shi wa qila gairu zalik wani kaulin kuma an fadu wani adadin kwanaki ba wannan ba walakinahu la yazidu anil wahid wal 40 yawman sai dai dududu ba zai wuce kwana 41 ba in ma ya wuce kwana 40 tsare wanda suka yi to ba zai wuce dududu ba zai wuce kwana 41 ba suna tsare da shi wanda wannan ranar ta 41 ita ce 18 ga watan Zulhijja ita ce ranar da suka afka masa suka kashe shi radiyallahu anhu laqad husira Uthman radiyallahu anhu fi baiti lalle an yi wa sayyidina Uthman radiyallahu anhu talala a cikin gidansa wa muni'a min as-salah an hana shi zuwa sallah bal wa min al-ma kai ko wanka ko amfani da ruwa duk an hana shi yana killace kawai ba amabin nan fa kana yusalli bin nasi rajulun min a'immatil fitna to wane ne ya ci gaba da jagorancin mutane sallah a masallaci sai aka ce wani ne daga cikin limaman yan tawayen wani daga cikin yan tawayen shugabannin yan tawayen shine ya ci gaba da yin limanci hatta inna ubaydallahi bin adi bin al-khiyar har ta kai lokacin da Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar dakhala ala Uthman ya samu shigowa wajen sayyidina Uthman fa qala sai ce yusalli bin nasi imamu fitnatin fa mata amuruna yace ya khalifata rasulullah shugaban yan tawayen nan fa shine yake wa mutane limanci ba wace irin lalacewa ce irin waɗannan kazamun mutane masu irin wannan kazamun tunani a ce wai su za su zo su yi limanci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya khalifa wani umarni zaka ba mu akan haka barikaji qal sai ce as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas sayyidina Uthman kenan yace sallah ita ce mafi kyawun aikin da mutane za su yi fa in ahsana an-nasu idan mutane sun kyautata sallah fa ahsin ma'ahum ku kyautata tare da su wa in asa'u in sun munana fajtanib isa'atahum fa ahsin ma'ahum ma'ana ya gaya masa fa in fa idha ahsana an-nas idan wannan mutane sun kyautata fa ahsin ma'ahum kai Ubaydullah ka kyautata tare da su wa in asa'u in ku sun munana fajtanib isa'atahum to ka kaurace ka nisanci munana wata su na fata gani wannan ruwayar tana cikin wato wannan magana tana cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 184 wa qad dakhala ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baita Uthman lallai wasu cikin sahabban manzon Allah to Bukhari ne ko to wannan wanda zan karanta ita ce ta al-bidaya jazakumullahu khairan wata ruwayar da muka karanta wato tana cikin sahihul bukhari kitabul adhan babu iqamatil wato imamatil maftun wal mubtadi kaji imamul bukhari babu limancin al maftun fitnan ne wal mubtadi da dan bid'a a bi shi sallah ko ba a bi shi ba sai kawo wannan magana ta sayyidina Uthman an bayyana hadisi na 695 wa qad dakhala ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baita Uthman lallai wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun shigo gidan sayyidina Uthman kulluhum yuriduna ad-difa'an dukkanin su suna son su bashi kariya wa kana min ashharil ladina jalasu 'inda daga cikin fitattun waɗanda suka zauna wajen sayyidina Uthman fi baiti a cikin gidan al-Hasan bin Ali al-Husayn bin Ali jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyun da al-Hasan da Husayn suna cikin gidan sayyidina Uthman suna daga cikin waɗanda suka zauna a gidansa a wannan lokacin Abdullahi ibn Zubair akwai Abdullahi ibn Zubair Abu Huraira akwai Abu Huraira Muhammad ibn Talha ibn Ubaydillah as-Sajjad akwai Muhammad ibn Talha ibn Ubaydillah wanda aka fi sani da as-Sajjad wa Abdullahi ibn Umar da Abdullahi dan Umar waɗannan cikin sahabbai matasa suna daga cikin waɗanda suka je suka zauna wajen sayyidina Uthman wa qad shaharu suyufahum sun zare takubbansu fi wajhi ulaikal bughati dan fuskantar wayancan yan tawaye alladhina aradu qatla Uthman radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an wayanda suke nufin kashe sayyidina Uthman radiyallahu an ka koma cikin albidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 184 wa ja'at ummul mu'minina safiyatu أم المؤمنين نانا صفية إتما تازو على بغلة أكم وتأل فدرة يقودها مولاها كنانة wani bararren bawanta mai suna Kinana yana jagorantar tana kai ya rike linzamin alfadarai yana janta tana kai falakiya hal ashtaru sai ashtar ya hadu da ita fadaraba wajha baghalatiha sai yayi barin makauniya ga wannan alfadarar da Nana Safiya take kai faqalat tana ganin yayi haka sai ta ce rudduni mayar da ni gida la yafdahani hadhal kal kada wannan karen ya ainihin wato kunyata ni kada ya min rashin mutunci koma da ni gida kaga irin samfurin mutanen da suka zo wajen kashe sayyidina Uthman matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita bata tsira ba tana ganin haka tace to abun nan ba mutunci kada wannan wulakantaccen wannan karen ya nemi tozarta ni juya mu tafi koma mu koma gida ka koma cikin wato Ibn Sa'd wato At-Tabaqat na Ibn Sa'd mujalladi na 8 shafi na 1280 kuma isnadin wannan ainihin wato kissa Hassan walakinna Uthman amara as-sahabata bi'adami al-qital sai dai fa duk wannan cincirundo da sahabbai suke tayi gidan sayyidina Uthman ya ba su dama dan su ba shi kariya amma sayyidina Uthman amara sahabata abinda yake umartar sahabbai bi adamil qital kar ayyaki zaman lafiya kar ayyaki duk wanda suka shigo gasu da takubban su zamu baka kariya yana ce a kar ayyaki bal innahu jaa fi ba'd ar-riwayat bal ma yazo a cikin wasu riwayoyin annal ladina ja'u lid-difa'i an Uthman wanda suka zo dan bada kariya ga sayyidina Uthman radiyallahu anhu aktsara min 700 an ce sun fi mutum 700 min abna'i sahaba daga ƴaƴan sahabbai walakin hatta ha'ula'i 700 la yasiluna ila adadi ula'ikal bughat amma duk da kasantuwar waɗanda suka zo wajen kawo sayyidina Uthman dauki has adadin su ya kai 700 duk da haka ba su kai adadin waɗancan ƴan tawaye ba alal qawli bi anna aqalla adadin annahum alfan alal wato bisa kaulin da yace mafi karanci sun kai su 2000 da haka duk waɗanda suka shigo domin kawo masa dauki in an auna adadin su da adadin ƴan tawaye har yanzu ƴan tawayen sun ninka su ana Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah qal an karbo daga Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah yace kuntuma Uthman fi dar yace ina tare da sayyidina Uthman a cikin gidan fa qal sai yace a'zimu ala kulli man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'a illa kaffa yadahu wa silaha fa qal sai yace da shi a'zimu ala kulli man ra'a yace ka himmantu akan duk wanda ka ganshi anna alaihi sam'an wa ta'a duk wanda ka ganshi akwai sauran yi mana biyayya da sauran sauraron mu to illa kaffa yadahu wa silaha lalle ya kame hannunsa da kuma makaminsa an fahimta a'azimu ala kulli man ra'a anna alaihi sam'an wa ta'a illa kaffa yadahu wa silaha wannan ka koma cikin al-musannaf na ibnu abi shayba mujalladi na ainihin wato 15 shafi na 20 da wato shafi na 29 da kuma rakam na 1,508 bi isnadin sahihin wa ibn sirin qal jaa zaid bin thabit ila uthman radiyallahu an ibn sirin yake ta zaid dan thabit yazo wajen sayyidina uthman radiyallahu an fa qala yace da sayyidina uthman hadhihi al ansar bil bab yace ga lansarawa nan gaba ɗayan su suna bakin kofa qalu sun ce in shi ita in kaga dama in kana so an nakuna ansar allah mu zama mataimaka allah mataimaka addinin allah marrataini karo na biyu kama kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam nakunu ma'ak kaman yanda muka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muka mara masa baya muka bashi kariya to muna so mu kasance kamar haka tare da kai amma fa kana so fa qala uthman amma qitalun fala sayyidina uthman yace amma in yaki ne a bana goyen bayan yaki wa amma qital fala ta ji ba sai da Uthman ya ce in dai maganar yaki ne to ba na goyen bayan sa a ba na son a bada wannan kariyar ka koma cikin al-musannab na ibnu abi shayba mujalladin 15 hadisi na 205 da kuma rakam na 19509 bi sanadin sahihin wa dakala ibn umar ala usman haka fa suka dinga shigowa sahabbai abdullahi dan umar shi ma ya shigo wajen sayyidina usman fa qala usman sayyidina usman yace da shi ya ibn umar ya kai dan gidan umar unzur ma za yaqulu haula je ka saurari wai wayennan mutanen me suke fada ne me suke so yaquluna ikhla'aha wala taqatul nafsak da yaje sai ce ai abinda suke cewa wai ka sauke kanka daga kalifanci kar ka halakar da kanka kar ka kashe kanka ma'ana ko ka sauka ko su kashe ka abinda suke cewa kenan ikhla'aha ka tube wannan kalifancin ka sauka wala taqatul nafsak cewa suke kar ka yadda ka kashe kanka fa qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace da shi idza khala'taha amukhalladun anta fi dunya bana goyen bayan ka sauka bana goyen bayan ka sauka ya khalifa yanzu umma ka sauka ka sauka da kan khalifancin ka basu zaka dawwamani a duniyar har abada kaji ko yace idza khala'taha in ka sauka daga kan wannan khalifancin amukhalladun anta fi dunya za kuma a dawwamar da kai ne a duniya na dauka karshen tika tik dole dai ko ka sauka ko baka sauka ba dai mutuwan nan sai an yi ta fa qala usman la sayyidina usman yace a ko da na sauka din ma dai wannan ba zai hana ni mutuwa ba qala abdullah ibn umar sai abdullah dan umar yace da shi fala ara an takhla qamisan qammasahu allah qammasakahu allah bana ganin dacewar ka tube rigar da Allah ne ya sa maka ita bana ganin dacewar ka tube rigar da ba kai ka sa wa kanka ba Allah ta'ala ne ya sa maka ita domin kana tubewa kana sauka fa takuna sunnatan zai zama sunna mutane kawai yanzu zo su tare a gidan gwamnati su ce lalle sai gwamnati sai wanda yake kan mulki ya sauka ce zai zama sunna an kai haka kullama kariha qaumun khalifatahum za a waye gari duk sa'an da mutane suke kin khalifar su au imamahum ko shugaban su khala'uhu sai su zo su tube su ce sai ya sauka wannan imam ahmad ya fitar da wannan a cikin kitabu fadailus sahaba mujalladi na 1 shafi na 473 da kuma rakam na 767 bi isnadin sahihin وقال عثمان لأبيدي سيدنا عثمان شي kuma sai ya ce wa bayinsa ya tattara bayinsa gaba daya yace da su kullu man wada'a silahahu fa huwa hurrun liwajhi Allah duk wanda ya ajiye makamin sa na yanta shi saboda Allah tunda an zo za a kashe ubangidan su ai kaga su ma sai inda karfin su ya kare su ma ya ba su umarni yace duk wanda ya ajiye makamin sa bai dauki makami ba shi kuma na yanta shi dan Allah fa huwa allazi mana'a an-nasa min al-qital wannan fa shi hanafa mutane su fito fa su ba sayyidina Uthman kariya kar wani yace a to wai duk ina sahabbai suke abin ya faru duk kaji mutanen nan babu wani sasanci da suke bukata ba wai so suke a zauna a tattauna da su ba yaki suka fito yi ko ya sauka ko a yaki to an fahimci haka kuma an fito domin in yakin ne a yi amma yace baya son saboda shi kada ya zubar da jinin al'umma na fatan gane wa huwa allazi mana'a an-nasa min al-qital wannan shine ya hana mutane ainihin wato yaki wa ma'a hadha tare da haka faqad humila arba'atu min shubban quraish muladdakhina bid-dima mahmulina kanu yudafi'una an uthman wa humul hasan bin ali abdullah bin zubair marwan bin al-hakam muhammad bin hatib didda wannan jan kunne da sayyidina uthman yayi tai kar a shiga amma duk da haka sai da aka dauko matasa mutum hudu suna cikin jini wato jina-jina cikin jini kanu yudafi'una an Uthman wanda suka zo lalle sai sun bada kariya ga sayyidina Uthman su ma aka jiga aka wato jina ta su sune kaman Al-Hasan bin Ali, Abdullahi bin Zubair, Marwan bin Hakam, Muhammad bin Hatib radiyallahu anil jami. To kaji abin da ya faru game da ainihin wato kashe Sayyidina Uthman radiyallahu an. To yanzu gabar da zamu tashi, waye kashe shi? La'anahu Allah, waye kashe shi? Insha Allah sai mu tashi a wannan gabar. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah.